الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكن أرزق إيد الله سبحانه وتعالى يمنى السلام دامر صلى وانا اللوكة من البركة ناس باهم yinin Laraba 5 ga watan Aljumada Saniya Hijira Alif da 447, wadda kuma ya dace da 26 ga watan 11 miladiya shekara 2025. Za mu dora karatunmu a cikin littafin تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للتافي واللفر الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. يو إن شاء الله تعالى زام تاشي القراءة واتو karatu a cikin sallah bayan mun yi du'a ul istiftah, addu'ar bude sallah a wancan zama. Yau za mu tashi a qira'a. Al qira'atu wato yadda ake karatu, yadda mai sallah yake adresin karatunsa a cikin sallah. Malam yace summa yasta'idu billahi ta'ala wujuban wa ya'samu bitarkihi. To a bayan mun karanta wancan sati mai sallah, idan yayi kabbara harama zai yi addu'ar bude sallah, wanda malam ya kawo mana samfuli guda daya mai sauki: subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wala ilaha ghairuk. Wala Allah, waɗanda ba su kiyaye ba daga wancan karatun zuwa wannan sun haddace wannan. To bayan mutum yayi wannan a cikin zuciyarsa a asirce, to summa yasta'idu billahi ta'ala, sannan sai ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki wujuban, bale yace wannan wajibi ne. Wa ya'samu bitarkihi, kuma yana yin zunubi da barinsa. Idan mai sallah zai fara karatun Fatiha, gabanin ya fara karatun Fatiha a asirce, wajibi ne ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mafi karanci. Shi ma ya zo lafazi daban-daban, amma mafi karanci wanda ya fi arha shi ne ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa sunnatu an yaqula taratan, ya tabbata a sunnah wani lokaci ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi, maimakon yadda aka saba a'udhu billahi minash shaitanir rajim kadai. To ya tabbata a sunnah mutum ya kara min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Malai ce wa nafasu huna ash-shi'rul mazmum, abinda ake nufi da nafsu shaitan anan shine ash-shi'rul mazmum, wato waƙensa wanda yake abun kyama, abun ki, abun kushewa. Shaitan yana da zinde, yana da huri, yana da kuma waswasi. To waɗannan su ne bawa yake neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga turin jikaka mutum shaiɗan. yana da kuma hanyoyinsu, yana da nasa hamzun, yana da nasa nafkhun, yana da nasa nafs, sune da zindansa da hurin kunnansa da kuma wato waswasinsa. Wataratan ya kulu, wani lokaci kuma mai sallah yakan ce a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim, a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Kun ga yadda aka yi dash 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 a gaban daga ash-shaytan, ana nuna maka ilah wato zuwa ƙarshen yadda waccan take. Abinda aka samu ƙari anan shine a'udhu billahi, abinda aka samu ƙari shine as-sami'il alim. Kenan mutum yana da hali guda uku a takaice. Ko dai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, shine fadin malam thumma yasta'idhu billahi ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko mutum ya faɗi haka. Ko kuma mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ko kuma mutum ya ce a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Wannan duk sun tabbata. Kowanne mutum ya yi daga cikin wannan ya sauke wannan wajibi. Sai dai wajen a'udhu billahi sami'il alim, wasu suna yin kuskure. Zaka ji wasu suna cewa a'udhu billahi sami'ul alim, wannan kuskure ne, mutum ya ce as-sami'ul alim anan. Da aka ce a'udhu billahi, to in zaka ce as-sami'ul alim, kenan zaka iya cewa a'udhu billahu, duk ɗaya ne kenan. Kaga ba zai yiwu ka ce a'udhu billahu ba, sai billahi da kasra. To ai da as-sami'i da al-alimi suna tare da Allahi, dukka kasara ne da su. Yadda ba za ka ce a'udhu billahu ba, to haka ba za ka ce a'udhu billahi sami'ul alim ba, sai ka ce a'udhu billahi sami'il alim. Za ka ji wannan yana fita daga bakunan mutane da yawa, musamman wajen gabatar da jawabi ko wani mai kama da haka, sai ka ji suna cewa a'udhu billahi sami'ul alim. To wannan kuskure ne ake faɗansa, wa in kana da yawa daga ciki, dama ba harkarsu bace ba, ba su san ƙa'idojin larabci ba. Summa yaqulu, sannan sai ya ce sirran, a asirce, fil jahariyati wa sirriyati, a sallar da ake bayyana karatu da sallar da ake ɓoye karatu duka, a sirrance zai ce bismillahir rahmanir rahim. Kun ga muna da, bayan mutum ya yi kabbarar harama yana da karatu kala uku kenan. Karatu na farko du'a'ul istiftah, addu'ar buɗe sallah, wacce muka karanta subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Wannan na farko kenan. Sai na biyu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sai na uku bismillahir rahmanir rahim. Waɗannan matakai guda uku duka kafin mutum ya fara karatu. Idan sallah ta karatu a bayyane ne, to zai yi shiru, sai dai kawai a ji ya fara alhamdulillahi rabbil alamin, bayan ya gama karanta wa'innan abubuwa. In ma ta karatu a asirce ce, to haka zai karanta waɗannan asirrance, sai kuma ya shiga karatunsa asirrance. Tambihin da zan yi mana tun ba mai nisa ba, a kan maganar karatu asirrance ko zikiri asirrance, duk abin da aka ce mutum a sallah zai yi shi asirrance, ko na karatu ne ko na zikiri ne, to abin da ake nufi da sirru shine cire murya. Amma da harshenka da leɓenka ba za su fasa aiki ba, saboda kana sirru. Murya kaɗai ka cire, duk abin da yake motsi na bakinka lokacin da kake karatu, duk abin da yake motsi na maƙogoranka lokacin da kake karatu, duk abin da yake fita daga kirjinka lokacin da kake karatu yana fita lokacin da kake asirrance kadai abin da ka cire murya murya ce kadai babu saboda wasu kasu dauka idan an ce asirrance sai su dauka cewa a cikin zuciya idan mutum kuma ya bar karatu a cikin zuciyarsa bakinsa bai motsa da karatun ba to wannan ya zama tunani bai zama karatu ba ba kuma za a karbe shi a matsayin karatu ba shi tunani matsayinsa daban a shari'a tunani ba lada ba alaki a cikinsa don haka idan ana da bukatar ka yi karatu sai ka kunshe a zuciyarka baka furta da lebenka ba to kai tunani ne abinda ake bukata kuma baka zo da shi ba domin tunani a shari'a ba shi da hukunci wasu zaka ga idan suna sallah yana tsaye bakinsa gim lebbansa a hade yana tahiya bakinsa gim lebbansa a hade ko yayi ruku'u ko yayi sujada bakinsa a hade ba motsi to wannan yayi sallarsa ya kare a cikin tunani kuskure ne to in an ce asirrance to ba ana nufin mutum ya rufe baki bane idan an ce asirrance ana nufin mutum ya ainihin wato ya dinga motsa harcensa da lebansa yana karanta abin da ake bukata don haka idan ya ce subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai kuma ya fara karatun fatiha qira'atul fatihati thumma yaqra'u suratal fatihati bitamamiha sannan sai ya karanta suratul fatiha bitamamiha wato gaba dayanta wal basmalatu minha wa hiya ruknun la tasihhu as-salatu illa biha fa yajibu 'ala al-a'ajimi hifdhuha mala yace wal basmalatu minha bismillah na daga cikinta wannan mas'ala ce ta sabani anan shine ra'ayi na malam amma akwai malamai jinjin da suka tafi akan cewa bismillah ba ta daga cikin suratul fatiha don haka da addu'ar bude sallah da isti'aza da bismillah karatu ne mai zaman kansa karatun fatiha karatu ne mai zaman kanta a wajen wasu malaman a wajen wasu malaman kuma bismillah ita ce ayar farko a cikin fatiha malama yana kan wannan ra'ayi amma duk da cewa yana kan ra'ayin bismillah aya ce a fatiha duk da hakan bismillah asirrance ake yinta har a wajen nasa ba a bayyana ake yinta ba tare da wasu waɗanda suke da ra'ayin bismillah ai ita ce ayar farko a fatiha to suna da ra'ayin bayyana ta lokacin fara sallah idan kana yawo za ka iya tadda musamman a ƙasashen waje a Najeriya zai yi wahala amma in kana yawo musamman a ƙasashen waje za ka iya tadda masallacin da za ka ji limamin da bismillah yake farawa da bismillah yake farawa a bayyana ya bismillah sai ka ji alhamdulillahi rabbil alamin akwai masu wannan fahimta malam yace wahiya ruknun fatiha rukuni ce la tasihhu as-salatu illa biha sallah ba ta inganta sai da fatiha fa yajibu 'ala al-a'ajimi hifdhuha don haka ya wajaba akan al-a'ajim waɗanda ba larabawa ba sune al-a'ajim irin mu Hausawa da Fulani su ma da suke cewa wani kado, su ma sun shigo cikin kado irin bare-bare turawa ko wani irin yare waɗanda ba larabawa ba su ne al'ajib. Mala ya ce wajibi ne a kan waɗanda ba larabawa ba hifzuha haddace ta. Abinda ya sa mala ya ce waɗanda ba larabawa ba, saboda kar wani ya ɗauka cewa za a iya translation fatiha da yarensa, kar wasu su ɗauka cewa za su iya haddace fatiha da yarensu saboda kalmomin larabci sun musu nauyi a kan harshe. Su larabawa tunda alkur'ani larabci ne yarensu ne, to ka bar kowa da yarensa, ƙwararre ne a kan yarensa. Har arna in larabawa ne to haka za su karanta maka fatiha irin yadda za ka je limamin harami zai karanta maka, saboda harshensu ne, yarensu ne. Ba za a ce saboda wannan arnan balarabe ba ne ko arniyar balarabe ba ce za ka ji fatiha ta gwari-gwari, a tunda yarenta ne haka za ka ji ta yi fatiha yadda duk wanda yake yin fatiha musulmi yake fatiha, haka za ka ji ta yi fatiha ko ya yi fatiha saboda yarensa ne. Amma wanda ba yarensa ba ne ba, kuma musamman yaruka waɗanda suke sanya harshe nauyi, to ko da ƙwararren limami ne sai ka gane cewa ba yarensa ba ne. Sai ka gane ba yarensa ba ne ba. Ko mu Hausawa ai harshen yarenmu yana da nauyi a harshe, to idan haka yana rinjayar harshe Fulani ma haka ne. To in ba mutum Bahaushe ko Bulatani in ba ya lallasu a wajen malamin tajwidi ba, wajen malamin ka'idojin karatu ba, to kana iya gane shi da nauyin harshensa. To amma Balarabe shi mai sauƙi ne a wajensa, to kasancewar wannan nauyin harshen ba zai zama uzuri ba, shi ne abin da karatun mai yake cewa ba zai zama uzuri ba ga wanda ba Balarabe ba ya ce zai karanta fatiha da yarensa, ko da Turanci ko da Kullanci ko da kowane irin yare ne. Wajibi ne a haddace ta yadda take nan haka, rukuni ce cikin rukunan sallah. Idan babu ita a sallah ba sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitabi, babu sallah kwata-kwata ga wanda bai karanta fatiha ba. Kuma fatihar ba a sura ba a raka'a ɗaya ba, a dukkan raka'o'in sallar ko da sun kai raka'a nawa ne, raka'a huɗu ne ko sallolin nafila ne, tarawihi raka'a goma sha ko ashirin da kowace raka'a sai an mata fatihata, wannan wajibi ne. Kuma babu sassauci ko sallar nafila ce dole sai an karanta fatiha. فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما لقيت فمن لم يستطع وند بزي إيابا وند بزي إيام فاتحة بسود ينزي مسلنتا كافين يحدث فاتحة دميزي يسلى قلت أعزكو جيا أنا تكو كلمكو يم فاتحة da ya zai iya, ko kuma wanda yake da nauyi ta yadda ya kasa koyan fatihar, to ajza'ahu an yaqula, ya isan mashi da ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, to ita ma duk amwar fatiha ce. To wannan kamar sabon musulunta kafin ya haddace fatiha za a iya bashi ya kiyaye wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, in ya karanta wannan a maimakon fatiha ya tabbata sunna a maimakon fatiha. Amma ba za a karɓa daga wajen wanda zai iya karanta fatiha ba, don kar wani ya ɗauka cewa za ka iya wannan ma. Duk wanda zai iya karanta fatiha ba za a karɓi wannan zikirin a wajensa a madadin fatiha ba. ana karba ne a wajen wanda kwata kwata ba zai iya Fatiha ba saboda wata larura wacce shari'a za ta karba. Wa sunnatu fi qira'atiha an yaqta'aha ayatan ayatan, malam yace sunna, abin da ya tabbata a sunna a karanta Fatiha shine ya dinga yanke ta ayatan ayatan, aya aya, sala sala. Yaqifu ala ra'si kulli ayatin, zai tsaya akan doron akan ƙarshen kowace aya. Fa yaqulu, sai yace bismillahir rahmanir rahim, thumma yaqifu, sannan sai ya tsaya. Kun ga a ra'ayin malam bismillah tana cikin Fatiha ba, sai yasa ya fara da ita. Sai yace thumma yaqulu, sannan sai yace alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yaqifu, sannan ya tsaya. Thumma yaqulu, sannan yace Ar-Rahmanir Rahim, thumma yaqifu, sannan ya tsaya. Thumma yaqulu maliki yawmiddin, thumma yaqifu, sannan ya tsaya. Wa hakadha ila akhiriha, hakan nan har zuwa ƙarshen ta. Abinda malam yake nufi da tsayuwa a ƙarshen kowace aya, numfashi shine tsayuwar. Alhamdulillahi rabbil alamin, الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والناس أيور ذات باك داما كجانم فاشي إياه والنمقر قدام بأنا نفهم متنجس إياه باب إياه كوا سيين ديك داما بحكا كين في با ونكما دي سايا ربا ما أنونن آيوي بأسو أيشلون ده حزي ربا ما أنونن آيوي hazai raba aya da aya, a shiru ne gurgudan jan numfashi shikenan, sai a doro ta gaba. Wannan kenan. Sannan abu nabi da malam yake nufi shine kar a harhade ayoyi, kar a harhade, kar ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Kun ga numfashi daya ya hada ayoyi barkate, to ya tsaya ƙarshen kowace aya. Malam yace wa hakadha kanat qira'atul nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha, hakan nan karatun annabi tsira da amincin Allah subhanahu gare shi ya kasance duka. Yaqifu ala ru'usil ayi, yana tsayuwa akan ƙarshen ayoyi. Wala yasiluha bima ba'daha, baya sadar da aya ya haɗe ta da ayar da ta wuce, baya sadar da aya da ayar da za ta biyo bayanta. Wa in kanat muta'alliqatul ma'ana biha, koda kuwa ta kasance tana da ɗamfaran ma'ana, ma'ana tare da ita. Akwai ayoyi waɗanda ƙarshen ma'anar ayar yana cikin ayar gaba. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, كما وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ كرشان آية وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إتما آية تكاغا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ الله يتيكم للي للي والله كافري سنة تشيوا suna cewa, sai ayat ta kare, waladallahu wa innahum lakadibun, Allah ya haifu kuma wallahi ƙarya suke. Kaga sai ayar gaba ta tashi da cewa Allah ya haifu kuma wallahi ƙarya suke, ayar kafin ta kuma lallai suna cewa, sai ta tsaya haka. Kaga zancen zaka hada shi, lallai suna cewan Allah ya haifu kuma wallahi ƙarya suke. To shi ne malam ya ce ko da a ce ayoyin ma'anarsu tana ɗamfare da juna, to sunna a karatun sallah shi ne ka tsaya a ƙarshen kowace aya. Wa yajuzu qira'atuha maliki wa maliki, kuma ya halatta ka karanta a Fatiha ka karanta maliki, ya halatta ka karanta maliki. To amma halattar ba haka kawai bane mutum ya abin da ya ga dama. In ka ce maliki wata kira'a ce, in ka ce maliki wata kira'a ce, musamman kira'o'in da suka fi shahara a wurinmu da Hafs da Warsh. In ka ce in kana Hafsu za ka karanta maliki, in kana Warshu za ka karanta maliki, za ka karanta maliki yaumiddin, kana Warshu kenan. To ya kuma ya kamata a ce idan za ka karanta sura, idan ka karanta Fatiha da maliki yaumiddin, to za ka karanta sura kuma, to sai ka tafi da ita da Warshi kenan. In kuma ka karanta maliki yaumiddin, to za ka karanta sura, to sai ka tafi da ita da Hafsu kenan. Saboda ka ɗauko karatun, karatun naka da ƙira'a bai ɗaya kenan. Ƙira'atul muqtadi laha, karatun mai koyi ga Fatiha. Shin mai koyi ma'ana mamu shi ma wajibi ne a kansa ya karanta Fatiha? Malam ya ce wa yajibu 'alal muqtadi an yaqra'aha wara'al imami fi sirriyah. Yana wajaba 'alal muqtadi akan mai koyi mamu kenan, an yaqra'aha shi ma ya karanta Fatiha, wara'al imami a bayan limam, fi sirriyah amma a cikin sallah da ake ɓoye karatu. Wa fil jahariyyati aidan, malam yace kuma haka ma a cikin sallar da ake bayyanar da karatu, illam yasma qira'atal imami, idan bai ji karatun liman ba. Aw sakata hadha ba'da faragihi minha saktatan liyatamakkana fiha almuqtadi min qira'atiha. Malam yace wa fil jahariyyati aidan, hakan nan a sallar da ake bayyanar da karatu, illam yasma qira'atal imami, idan mamu bai jiyo karatun liman ba, saboda yawan sahu, girman sahu, ko kuma limamin ba shi da murya. Don haka idan yayi shiru zai zama shi baya jin karatun liman, shi kuma baya yin nasa, ƙarshe ma shaɗan zai yi wasa da hankalinsa. Aw sakata, ko kuma idan limamin yayi shiru, ba'da faragihi minha, bayan ya gama Fatihar. Akwai limaman da bayan sun gama Fatiha suna yin shiru gabanin su fara karatun sura, don su ba wa masu karatun Fatiha, musamman waɗanda suka ɗauki cewa wajibi ne kowa sai ya karanta Fatiha har mamu, musamman su su samu damar karatun Fatiha. To idan liman yayi shiru bayan ya gama Fatiha, saktatan liyatamakkana fiha almuqtadi min qira'atiha, saboda mai koyi ya samu damar karanta Fatiha a ɗan wannan tsakanin, to malam ya ce wajibi ne mamu ya karanta in ya samu wannan damar. Wa in kunna nara anna hadha sukut lam yathbut fi sunnah, ce duk da muna ganin wannan shiru bai tabbata ba a sunnah, amma dai idan mamu ya same shi, to ya amfani da shi wajen karatun Fatiha. Kamar yadda ya gabata cewa akwai waɗanda suke amfani da damar shirun liman bayan kabbar harama, da shirunsa bayan karatun Fatiha, da shirunsa bayan karatun sura kafin ruku'u, su karanta Fatiha a waɗannan tsakanin. Wa in kana wannan takallufi ne, akwai matsawa kai, babu wani dalili wanda ya lizimta cewa mutum ya kakkasa Fatiha ya wahalda kansa har irin wannan damar, in banda dai dalilin daidai ya gabata cewa manzon Allah sallama ya ce babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba, babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba. Wanda suka ɗauki wannan suka rungume shi a kowane irin hali, to su ne suke wajabtawa har ma mu karatun Fatiha. To amma kuma an samu karo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana liman yana sallah, liman yana karatu, mamu yana karatu, idan karatu a bayyane ne. Manzon sallama ya hana liman yana karatu a bayyane, mamu ma yana karatu a bayyane, wannan kuskure ne. Akwai wanda zaka ji mamun da suke bin liman idan yana karatu, kuskure ne. don annabi alaihi salatu wassalam ya hana. So a daidai wannan lokacin da liman yake yin karatu a bayyane, wajibin mamu shine ya ja bakinsa ya shiru ya saurari karatun liman. Batun da ake yi shine idan liman yana karatu a sirrance, to jumhurin malaman fiqh suka ce mustahabbi ne mamu yayi karatu, shi ma ba wajibi bane. Saboda liman ya dauke masa har karatunsa. Wasu malamin kaman malam anan littafin da waɗanda suke kan wannan ra'ayi kafinsa suka tafi akan cewa wajibi ne in dai liman a sirrance yake karatu, to mamu sai ya karanta akalla Fatiha, wajibi ne wannan. To masu cewa wajibi ne su ne suke cewa tunda dama abin da ya hana mamu yin karatu lokacin da liman yake bayyana karatu shine bayyana karatun, to matuƙar liman ya yi shiru, to wannan wajibcin ya dawo kan mamu. Matuƙar liman ya yi shiru, in mai shiru ne tsakanin Fatiha da Sura, to wajibci ya dawo kan mamu ya karanta Fatiha a wannan tsakanin. Idan yana shiru tsakanin Sura da Ruku'u, to wajibi ne mamu ya karanta Fatiha a wannan tsakanin. Wanda wannan kamar yadda kuka sani abu ne mai wahalarwa matuƙa. Ban yi tsammanin tsakanin shirun liman tsakanin Fatiha da Sura ya kai mutum ya karanta Fatiha ba, kuma akwai yiwuwar idan bai gama Fatihar ba, bayan liman ya gama Sura kafin ya yi ruku'u, ban yi tsammanin zai ba shi damar da har zai ƙara karatun Fatiha ba. Daga nan kuma sai mutum ya samu kansa a cikin haira, wala'alla wannan ɗin ya ɗauke masa hankalinsa, ya samu wata damuwar da za ta hana shi cikakken khushu'i. So ra'ayi mafi inganci, mafi nutsuwa, shine a lokacin da liman yake jan sallah, to ya ɗauke wajibcin karatu a kan mamu. Sawa'un karatun nan a bayyane yake ko a ɓoye. Idan a bayyane yake karatu, to laifi ne ma mamu ya karatu. Amma idan a sirrance yake karatu, to mustahabbi ne mamu ya karatu, saboda shi ma karatun ya ɗebe masa kewa, maimakon a ce shaitan ya samu dama a cikin tunaninsa ya shagaltar da shi. A yi hakuri mun ƙara minti biyu akan yadda muka saba. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.